fadan da yawa kana tsakanin manoma mutanen garin Ebe a cikin karkarar mai jirgi a cikin gundumar Tinsawa a jihar Maratin jamhuriyar Niger da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da mai garin Ebe kenan mutum uku wanda tuni wanda ya kashe mai garin na Ebe shi ya mika kanshi ga rundunar gendarmerie ta gundumar Tinsawa gwamnatin jihar Maradi Alhaji Zakar Umaru ya isa wannan garin kuma ya yi jawabi ga al'ummar garin Ebe kamar haka
da sunan jama'a da suka ji har Maradi suna yi muku ta'aziyya amma san Allah subhanahu wa ta'ala ya mutsa an yi muku laifi ba karamin laifi na karshe aka yi wanda ke shi ba ku sai kuka zo kuka fadda rihin da aka yi muku kuka aikata laifi wanda ya tunka wanda aka yi muku sogo wanda muke so ku sani ita doka ba wanda ya kare in ba dan doka ba samu duka nan ba mu mu masu karfi wanda doka ce ta ba mu shi abin da mu ba mai ba da karfin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi shari'a da ta Allah da tabariki babu wanda sai yarda ai amfani da shi an ce an zalunce ka sai kara wajen hukuma in hukuma ta zalunce ka Allah zai yi maka hukunci mu yanzu za mu bari doka ta yi aikin ta mu huta mu kowa hakkin shi ina nan da fuskar mu in ba mai ba Allah zai tambaye mu kenan babu wanda za mu yaye ma sai in ya aikata fanna muka yaye mai Allah zai tambaye mu wanda ya yi sanadin rasuwar hakimi ya kawo kanshi ga hannun hukuma kun je kuma kun kashe wasu waɗanda an bai shahara to wanda sun kai sashin su yi irin yadda wanda ya kashe hakimi in musu yi haka nan sun zalunci jama'ar gari
haka ma ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar ta Nijar ya fito da wata sanarwa wadda a cikin ta ya tabbatar da aukuwar lamarin da mutuwar mutanen uku tare da mika ta'aziyya na hukumomin kasar ga yallama matan da fata ga dukkan waɗanda yake la'inyarsa suka ji ciwo da fatan ku samu lafiya hasali ma sanarwar ta ofishin ministan cikin gida ta jamhuriyar Nijar ta yi bayanin cewa tuni hukumomin kasar suka tura dakaro a wannan yankin domin tabbatar da ganin zaman lafiya ya komo kuma ya dawwama a wannan yankin inda wannan mummunan lamarin ya faru Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.